I just want this one. DJ Ebony.
Exclusive from guarilode.com.ng.
Fine girls in a banka una. Heya. Neira mwike wa sawa. Heya. Gemu mwike sepewa. Heya. Chikilawa anachashewa. Heya. Mkanada nere kawasa zuwa mubase kalo. Abakai. Ina duba abin sai mu tashi mu taka da yan kallo. Ga jasu da DJ AB, Sokoto sun gamu a TV. Ga kudi mu kashe sa party, motoci mun faka a titi. Zallar rap sai dai Kaduna, fine fine girl sai dai Abuja. In kwasuwa kuku je garin Jos ta raba ku wata ran zan kwana. Daga nesa na zo buga ganga, wata baby a gefe na yanga. In baki da shi ki gefe, ya ka kafa haka jiki mun yafe. Suna yi ana bamba tu bamba, matan su suna bamu namba. Ga a ja su dare ko da rana, DJ AB babban hayana. Fine girl suna ban kauna, hayya. Naira muke watsawa, hayya. Gemu muke sefewa, hayya. Cikin rawa ana cashewa, hayya. In kana da naira ka watsa zuwan mu ba sai kallo. Ina duba abin sai mu tashi mu taka da yan kallo.
Makiyan fa basu, na duba basu. DJ AB ne da a jasu, ga namu ga tasu. I'm the one that is making the ladies smile. Kwata ina zasu ulo, I'm versatile. Ji nake kaman in sake wata freestyle. Chinyan rappers kawai nake kaman crocodile. DJ AB ka hutane, ya kake fama da mutane. Chill kaman ruwa a butane. Together we go daga di tutane. Let's go. DJ AB ka hutane, ya kake fama da mutane. Chill kaman ruwa a butane. Together we go daga di tutane. Let's go.
Fine girl suna ban kauna, hayya. Naira muke watsawa, hayya. Gemu muke sefewa, hayya. Cikin rawa ana cashewa, hayya. In kana da naira ka watsa zuwan mu ba sai kallo. Ina duba abin sai mu tashi mu taka da yan kallo.
Exclusive from guarilode.com.ng.